wasan da aka fafata na gasar cin kofin kalubale na kasar Ingila wato FA Cup na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar Juma'a 5 ga watan Janairu na shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta doke Everton da kwallo 2-1. Manchester United a gida ta doke Derby County da kwallo 2-0 a ranar Asabar. Kuwa kungiyar kwallon kafa ta Fleetwood Town ta tashi canjar zuwa buci tsakanin da Leicester City, sai kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough ta doke kungiyar kwallon kafa ta Sunderland da kwallo 2-0. Manchester City ta lallasa Burnley da kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City ta tashi canjar tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Mansfield Town. Bournemouth a gida sun tashi canjar 2-2 tsakanin su da Wigan Athletic, sai kungiyar kwallon kafa ta Coventry City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kwallo 2-1. Wolverhampton a gida ta lallasa Luton Town da kwallo 3-1, sai Aston Villa ta sha kashi a hannun Peterborough da kwallo 3-1. Fulham kuwa bata ji daɗi ba hannun Southampton da kwallo 1 mai ban haushi a gidan Fulham. Watford ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Bristol City da kwallo 3-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Doncaster Rovers ta sha kashi a hannun Rochdale da kwallo 1 mai ban haushi. Bramford kuwa ta sha kashi ne a hannun North County da kwallo 1 mai ban haushi, sai kungiyar kwallon kafa ta Exeter City ta sha kashi a hannun West Bromwich da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Millwall ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Barnsley da kwallo 4-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Queen's Park Rangers wanda ta sha kashi a hannun Milton Keynes da kwallo 1 mai ban haushi. Blackburn Rovers ta doke kungiyar ta sha kashi a hannun Hull City da kwallo 1 mai ban haushi. Bolton Wanderers ba su da daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ta doke ta kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Yelby Town ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Stevenage kuwa ta tashi canjar su ne babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Reading, sai kungiyar kwallon kafa ta Preston North End ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Wycombe Bay Wanderers da kwallo 5-0. Kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bolton Albion da kwallo 1 mai ban haushi. Norwich City suka tashi canjar su babu ci tsakanin su da Chelsea. A jiya Lahadi, kungiyar kwallon kafa ta Newport County ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta Leeds United da kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Shrewsbury Town ta tashi babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta West Ham. Tottenham a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Wimbledon da kwallo 3-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta lallasa Arsenal da kwallaye 4-2. A yau kuma za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion da kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da misalin karfe 9. Saura kwata na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chari. Idan muka leka kasar Spain ko bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 18 a ranar Asabar da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ta sha kashi a hannun Real Betis da kwallo 5-3. Atletico Madrid ta doke Getafe da kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia ta samu nasara akan Girona da kwallo 2-2. Sai Las Palmas ta sha kashi a gidanta Everton ta doke ta kwallo 2-1. A jiya Lahadi, ko kungiyar kwallon kafa ta Leganes ne ta doke Real Sociedad da kwallo 1 mai ban haushi. Barcelona a gida ta lallasa Levante da nema. Atletico Bilbao kuwa ta samu nasara kan Alaves ne da kwallo 2-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Villarreal su kai sulhunta 1-1 tsakanin su da Portugal a Corona. Celta Vigo a gida sun tashi canjar 2-2 tsakanin su da Real Madrid. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Malaga za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Espanyol a gasar ta La Liga mako na 13 da misalin karfe 9 na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. A ɗaya labarin kuwa, shugaban kungiyar alƙalai masu hura wasanni na ƙasar Ingila Mike Riley ya ce bugun daga kai sai matsayin gida da aka ba wa kungiyar ƙwallon ƙafa ta West Bromwich a gasarsu da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal wanda suka yi, wanda Mike Dean ya hura. Gaskiya wannan huri da ya bada penaltin nan ba ta dace ba bisa bincike da suka yi, sai dai a wannan dalili haka har ma ya janyo mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din sakamakon maganganu da ya yi mara dadi wa alƙalan wasan yasa aka dakatar da shi a wasanni uku na tsayuwa akan layi a yayin da Arsenal suke fafatawa. Haka kuma an ci taron safan 40,000 a wannan karo. Kuma ranar Talata gobe idan Allah ya kai mu zai sake fuskantar wata tuhuma da ake masa a wasan da suka yi da Chelsea, inda Arsene Wenger ya nuna bacin ransa yayin kalaman da bai dace ba. Hukumar Everton ta ce za ta ci gaba da bincikansa don ganin cewa an gyara tsari na huri a cikin ko kuma tsari na haurawa kan alkale a lokacin da ake fafata wasan. Idan muka kalli ga bangaren sayar da sayarwa san kwallon kafa ta duniya, ko Philip Coutinho na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ya tattara kayansa zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan kudi fam miliyan 145 kimanin euro miliyan 160 watan kwacin dala 190 dala miliyan 192. Ya kuma rataba hannu ne na tsawon shekara 5.5, inda yanzu haka ya tafi domin duba lafiyarsa kafin fara fafatawa a kungiyar ta Barcelona. Ita kuwa ta kwarata Real Madrid ta ce yanzu abubuwan da ke gabanta na hasara hada shi ne ta dauko wayannan ƴan wasa Eden Hazard daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da mai tsararin raga na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Courtois, sai kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham mai suna Harry Kane dan shekara 25 da haihuwa, wanda ya zama gwarzon zakaran kwallaye a shekara ta 2017 daga bangaren Premier League zuwa bangaren yankin nahiyar Turai. Iya abin da ya sabuka kenan a labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.